sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu auren ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma download da kuma niya ha kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama ta to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masauri assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hasan kun bayan labaran duniya za ku cewa ministan harkokin wajen kasar Faransa Jerome Colomb ya kammala rangadin kasar Niger a garin Agadez sai kuma kungiyar ci gaban harkokin Fulani da ta nemi jihohin da suka sa dokar hana kiwo barkatai da sake shawara kana muna dauke da shirin da rashin tayi na Salo Garba sai baban Jerry Jibrin da zai shigo da shirin sa na sharhin jaridun Najeriya sai sakonnin da ku masu haro kuka aika muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi mai bincike na musamman Robert Mueller da nuna son zuciya ta siyasa a cikin aikin sa na binciken ko akwai wata alaka tsakanin committee campaign na Trump a zaben shekarar 2016 da kasar Russia da kuma neman sanin ko shugaban na hana ruwa gudu ko kuma yin murƙiya ga aikin binciken. Trump ya ce mai yasa committee Mueller ke aiki da riƙaƙƙun 'yan Democrat 13 waɗanda aka san su cikakkun magoya bayan Hillary ne. Amma kuma babu wani ɗan Republican ko ɗaya ya ce a cikin wannan lokaci kuma an ƙara wani ɗan jam'iyyar Democrat ɗaya shin wannan adalci ne amma har a yau babu wata alaka da haɗin baki da aka gano Trump ya faɗi haka ne a cikin ɗaya daga cikin saƙonninsa na Twitter a ƙarshen mako da yake tunawa da nasarar da ya yi akan abokin karawansa Hillary Clinton da kuma yanda yake yi wa binciken kallon hadirin kaji da aka kwashe shekara guda da rabi ana gudanarwa. Sai dai Trump ya kasa tuna cewa a wani lokaci Mueller cikakken ɗan jam'iyyar Republican ne kuma a Amurka ana masa kallon lauya da babu ruwansa da siyasa a aikinsa wanda bincikensa akan campaign Trump ke samun goyon baya daga 'yan jam'iyyar Democrat da wasu manyan jam'iyyar Republican waɗanda suka bayyana goyon bayansu akan yadda Mueller ke gudanar da binciken nashi yayin da suka fito a wasu shirin labarai na jiya Lahadi na talbijin. Sakamakon farko da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a Rasha sun nuna shugaba Vladimir Putin ya lashe zaɓe a karo na hudu da kashi 75 cikin 100. Ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'ar ta nuna cewa yana da goyon baya fiye da kowanne daga cikin abokan takararsa daga masu aƙidar kwaminsanci da kuma masu ra'ayin 'yan mazanjiya baki ɗaya. Putin ya kwashe shekaru 18 yana shugabancin Rasha. Yayi wani jawabi a gaban dubban magoya bayansa a dandalin da ake kira Minsknaya da ke kusa da fadar Kremlin a daren jiya Lahadi. Shugaba Putin ya yaba wa waɗanda suka zaɓe shi a matsayin babbar tawaga kuma ya ce wannan ƙungiya ce babba ta ƙasa ya ƙara da cewa muna tare da nasara. Da aka tambaye shi ko zai sake tsayawa a zaben shekarar 2030, shugaban na Rasha mai shekaru 65 da haihuwa ya ce wannan ba'a ce, kana jin zan ci gaba da kasancewa a nan har sai na cika shekaru 100. Putin ya faɗa ya fafata ne da mutane 7, amma babu wani ɗan takara da ya zama masa barazana. An yi hasashen sauran 'yan takarar da suka hada da wani mai gabatar da shirye-shiryen talbijin da kuma wani ɗan kishin ƙasa dukkaninsu ba za su samu ƙuri'u masu yawa ba. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kurdawan Siriya sun yi barazanan ƙara kaimi a yakin sarika nuke bayan da sojojin Turkiyya da ƙawayensu na Siriya suka kwace ikon garin Afrin da ke arewacin Siriya wanda tungarar Kurdawan ne. Wani babban jami'in Kurdawan Usman Sheikh Isa ya ce dakarunsu za su ci gaba da hana dakarun Turkiyya sakat a garin. Ya ce dakarun za su kai hari ne a kan Turkawa abokan gaba da ƙawayensu sojojin haya a duk kowane lokaci da za su samu sukunin yin hakan. sojojin Turkiya da kawayensu na Siriya sun kafa tuta a tsakiyar Afrin a jiya Lahadi, suka ayyana samun cikakken ikon yankin bayan ba su samu wani wata turjiya daga mayakan sa kai na Kurdawan ba, wadanda ake kiran su People's Defense Unit ko kuma PDU a takaice. Turkiya tana kallon YPG a matsayin bangare na kungiyar ma'aikatan Kurdawa ko PKK a takaice, kungiyar Sarika Nukin nan da take yaki na kafa kasar Kurdawa da za ta kunshi wani bangaren Turkiya. Turkiya ta ayyana PKK a zaman haramtacciyar kungiya kuma tana kallon ta a zaman kungiyar ƴan ta'adda, a halin da ake ciki kuma ana samun yawancin zarafi da lalata da mata duk na daga bangarori biyu da suke fafatawa a Siriya ta wajen amfani da mummunar dabi'a wurin tsoratarwa na fararen hula da kuma kaskantar da mata da kunyatar da su da suka fada hannun su masu yakin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu fara da rahoton kammala ziyarar ministan harkokin kasashen waje na Faransa wanda ya kammala a jamhuriyar Niger, ga kuma Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ministan yana tare da rakiyar ƴan majalisun dokoki na ƙasar Faransa su takwas da jakadan ƙasar Faransa a jamhuriyar Niger da masu bashi shawara a fannin tsaro. Ministan ya iso a garin Agadez ne domin tantamnawa da hukumomi na bariki da na gargajiya da ƙungiyoyin farkulla da na mata da matasa da dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki akan sha'anin kwararar bakin haure. Gwamnan jihar Agadez Malam Sadu Saloke ya yabawa ƙasar Faransa bisa jankokarin da take kawo wa jamhuriyar Niger domin tabbatar da tsaro a cikin kasar, kamin ya ci gaba da cewa: Ya kai minista, muna kira gare ka domin a ci gaba da tallafawa wannan kasar, musamman jihar Agadez, domin cike gibin tallafin da kuka yi alkawari, domin yana da muhimmanci kwarai da gaske. Wannan zai tabbatar da kawo zaman lafiya a cikin wannan jihar a nasa bangaren ministan harkokin cikin gida na kasar ta Faransa cewa da jerar Colomba a lokacin da ya dauki magana sai ya ce: Na fahimce ku, domin wannan sha'anin na kwararar bakin haure na kawo kuɗi a wannan yankin, haka ma yana baiwa matasa harkokin yi, sai dai safarar bakin haure na sawar waɗannan matasan da ke barin ƙasashensu da gidajensu faɗawa a cikin halaka, walau su rasa rayukansu a cikin hamada ko kuma su rasa rayukansu a cikin ruwa. Tarayyar Turai dai ta yi alƙawarin tallafawa matasan jihar Agadez da har yanzu ke jin kaifin dokar nan da ta hana safarar bakin haure, kamar yadda Malam Attayar Adam Maga takardar ofishin gwamnan jihar ta Agadez, inda ya ce ƙasar Faransa ta yi kuma ta yi alƙawarin yin ayyuka na kawar tallafi ga wannan jihar.
Kun san da cewa akwai wa gababbar santralikin da za a yi ta wuta, musamman wannan Faransa ita sarabin kuɗinta, Union Europeen ta sarabi. Akwai proje wanda sun kai wanda bremen shi ma aka samu shi hannu wannan proje, kin kai har ma yara wanda suke zaune ba su yi komai sai sun samu wani abu insha Allah.
Daga cikin mutane 6,000 da hukumomin jihar Agadez suka yi raskwana da ya kamata a kawo musu agaji, cewa da waɗanda can baya ke sana'ar safarar bakin haure 250 ne kawai suka ci muriyar shirin, abinda ke sawar ƙungiyoyin farar hula na jihar ta Agadez cewa har yanzu da sauran zomoka ba. Ministan harkokin cikin gida na ƙasar ta Faransa cewa da jirar Colomba ya kammala ziyarar da zuwa ta gani da idanu a cibiyar ƙasa da ƙasa mai kula da karɓar bakin haure ciya da Organisation Internationale de la Migration OIM da kuma fadar mai alfarma sarkin Agadez. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka.
Mubiya ta Kano mun shige Naija, sun dawo mulkin kai ba wani ja, in ja don sun kawo hijja hamani aboki.
To kafin mu ci gaba, a ci gaba da shakatawa da wannan.
wannan doka da aka yi banda haddasa fitina ba da zub da jini ba da tada hankali ba ba abun da za ta yi to in ka hana makiyayi wannan sana'a na kiwo bai da abun da zai ci to daidai yake da ka tona kabari ka ce taho da ƴaƴan shi da jikokin su a binne su ka san ku ba wanda zai yadda da wannan muna kiran gwamnati tare da wayannan jihohi su sassausa su dubi cewa mu Najeriya ne duka
a halin yanzu ko wadannan irin matakai kuka dauka
ita wannan kungiya muka zo muka kikaran gwamnatin Taraba a ita High Court na Taraba akan hana wannan kiwo da kuma mutanen mu da aka kashe muka sake zuwa muka rubuta ma gwamnatin tarayya muka dauki professor na law wato Yusuf Dankofa shine yake shugabancin lawyoyin mu wajen lawyer guda bakwai aka tafi kuma kotun Afrika ta yamma wato ECOWAS muka sake yin karan gwamnatin Taraba na kashe mana mutane da hana kiwo muka kai kuma karan gwamnatin tarayya da ta Gaza ba da jami'an saro da za su kare mana mutanen mu har yanzu muka sake zuwa kuma muka tafi kotun duniya wato wanda take Hague muka ji muka kare yanzu muka karan gwamnatin Taraba akan kashe mana mutane da batun kiwo muka yi karan gwamnatin tarayya akan rashin kare mutane nemu da batai ba kuma muna neman diya na dola miliyan 200
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lafiya shine cigaban Najeriya
to da fatan za a dan gauce mu na dan wannan matsalan na'ura da muka samu yanzu a jijjige da wannan kafin mu cigaba
mu biya ta Kano mu shige Naija sun dawo mulkin kai ba wani ja ja dan sun kawo hijja amani aboki afuwaja daga nan muzi ya race a fabolta su ma can do sun yayanta musa yau sun sabunta more zumai sun sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fofi ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a kasar sadaba wasu yan darga kuma hawo mota mu ce mali sun dau yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddi bake ta yana amali wani kyakya mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru
to Allah ya ji kan Abubakar Ladan har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 12 ga kuma shirin mu na gaba
kudi an kashe sau ta hanya mai kyau
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 daga nan birnin Washington DC ne Salu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi to har yanzu muna tare da bakon namu Mallam Yusuf Aliyu akan shirin nan na babban bankin Najeriya na takaita yin amfani da tsaba a harkokin kasuwanci a kasar makon jiya Mallam Yusuf Aliyu ya fara mana bayani akan alfanun wannan sabon shirin da kuma illarsa ya tsaya ne yayin da yake cewa
duk waɗannan kashe-kashe na mutane na ɗaya kenan sannan kuma a samar da muhallin da za a irin waɗannan amma duk abin da ke faruwa a duniya musamman ku a nan Amerika ai kun fi kowa cin moriyar wannan tsari na cashless tunda duka abubuwan da ake yi ko kasuwa zaka shiga zaka tafi da katinka ne credit card ka je kai kasuwancin ka ka tafi daga karkara ma zaka zo birni kai ka koma saboda ilimi to amma a cikin ƙasar mu akwai matsaloli amma wannan matsalolin wato ba shi zai hana babban banki ya fito da tsare-tsaren ba saboda tsare-tsaren wasu abubuwa da waɗanda suka shafi waɗanda suke mu'amala da banki tukuna to tunda suna mu'amala da banki dole ka je kai kasuwancin ka a banki
to yau zai dora daga inda ya tsaya masu mu'amala da banki ne abin zai shafa yanzu
masu mu'amala da banki ne saboda ba yanda za a takaita kaman cashless policy a takaita zirga-zirgar shi ya zamana cewa
a karkara
kana can da a karkara ka sai da dabbanka da ka sai da dabbanka kudin ka nan sai kuma a takaita abin da za ka yi da shi a takaita ita gwamnati akwai policy dinta na samar da kudin shi shi kansa da ka ganci a gogunka idan gwamnati bata samar da shi ba kuma babban banki bai samar da kudin ba to baka isa ka ganci ba ai
kwarai
akwai mai samarwa to dole ne akwai kuma mai kula da abin da yake samarwa amma wajen kula din shine aka sha bamban tsakanin tattalin arziki wancan da wannan saboda kowanne zaka duba ka ga ina ne ya dogara to amma idan aka samu wannan tsari dole ne a kasa shi kashi-kashi a fahimta da tsarin da kuma irin abin da tsarin ya gani a cikin tattalin arzikin kaza idan ya ga cewa dole za a bude ilimin sanar da mutane a karkara. To dole a samar da microfinance bank a ƙananan bankuna da duka waɗannan karkaru, kuma su karɓi kuɗaɗe a hannun mutane, sannan su bankunan su rinka ilimantar da su cikin ƙungiyoyinsu na abubuwan da ya dace. Kuma misali wannan ilimi, ai da tun da aka kawo wayan salula, ana tunanin kan mutanen ƙauye ba za su iya amfani da shi ba saboda ba su da ilimin da za su yi amfani da wayoyi. Amma yanzu kowa har tsohuwa a ƙauye takan ce ku samun alama kaza a suna kaza, in ka kira za ta ce wani, saboda an ilimantar da ita, an kuma kai ilimin daidai da fahimtanta. To shi ma kuɗi dole ne sai an ga, tunda kuɗi dole zai fita ne daga babban bankin ƙasa ya je bankunan kasuwanci, sannan ya je ƙananan bankuna, sannan ya tafi hannun mutane. To mutanen nan kuma don su aka yi abinda ake cewa money supply 2, wanda ita banki takan samar lokaci-lokaci, dole ne wato sai an kiyaye, saboda abinda ya sa ake kiyayewa, saboda duka tattalin arzikin ƙasa yana da buƙatar ya san shin naira 5555 guda nawa ne a cikin tattalin arzikin ƙasa, kuma suna ina, kuma me aka yi da su, kuma me aka samu abin da aka yi da su. To kaga irin waɗannan bayanai dole ne sai an kiyaye.
Eto madalla, menene rashin alfanun irin wannan shirin da ake son a yi?
Eto alfanunsa shine su hukumomi za su yau su hukumomi matsalarsa shine okay, matsalarsa na farko shine su hukumomin da suka samar, matsalarsa farko shine an samar da shi kowa ya fahimta da tsarin shine na daya.
Wato ya kamata a ilmantar da mutane.
Ya kamata a ilmantar da mutane shine matsalarsa na farko. Saboda idan ni na fahimta, wancan ya fahimta, waɗancan sun fahimta, sannan kuma za su ba da goyon baya. Na ɗaya kenan. Na biyu, dole a duba kasuwancin mutane da abin da suke bukata. Matsalar da ake samu, za ka iska mutum an ba shi limit na naira 150,000 a cikin account ɗin shi, amma kuma an ɗora mishi charges. To charges ɗin nan da aka ɗora masa saboda ba a kula da ƙarfin kasuwancinsa ba, zai shafi abin da yake sayarwa a cikin tattalin arzikin ƙasa.
Yawwa, wannan da kuma yanzu akwai shirin cewa idan ma za ka karɓi kuɗi da yawa, tsaba da yawa, za ka biya wani haraji. In kuma ka kawo tsaba da yawa za ka ajiye asusunka, za ka biya wani haraji. Me yau hijjo wannan?
To ai shi da matsalan tsarin kenan, kamar da ke ƙoƙarin fahimtar. Idan ka ba duk abin da ka caza domin ka mika ma gwamnati wannan kuɗin, to zai koma kan farashi ne, wannan hawan farashin da ake ta kuka da shi, to fa zai ta ci gaba da girma ne. Kuma kuɗaɗe waɗanda za ka kawo tsaba da yawa a ce maka sai ka za a caje ka kuma kuɗi in ka kawo cikin banki, to shi ma zai sa mutane su ci gaba da ije kuɗaɗen a hannunsu, wanda tattalin arzikin abin da ake bukata ba za a same shi ba.
To idan kuma kana son tsaba ce kuma sai ka biya.
Yawwa, to kaga duka waɗannan abubuwan matsala ne ga tattalin arzikin ƙasar, saboda idan ka auna dawa-dawa ke kai ma'aikata dai gaba ɗayansu, ma'aikata ba sa kai kuɗi banki. Yan kasuwa ne wanda suke sai da atamfa, suke sai da goro, suke sai da kaza. To idan ya duba cewa sai idan ya kai sama da miliyan 10, to za a caje shi kuma wani abu. To kullum ɗin ga kuɗin a hannunsa ba zai kai cikin bankin ba, zai iya saboda wannan. To kuma tattalin arziki ya yi hasarar wannan kuɗaɗe hawa biyu. Na farko, ya kamata in kuɗin ya shiga banki ya kirga kuɗin, in ma zai ba da aransu ne ko da na awa 24 ne ya bayar ya ciri ba, to ba zai samu wannan kuɗin ba. Suna can an jibge su, ba sa haifar da komai
saboda tsoron biyan haraji ko?
Ya kware daga shi saboda tsoron biyan haraji. Sannan shi kuma ije kuɗin nasa tattalin arziki yana cikin haɗari idan aka yi gobara, saboda kuɗin da duk aka kashe aka yi kowane naira 20 akan nawa ake yinta, to sai amma aka gobara sai miliyan 100 ya ƙone. To kaga banda kuɗin da ya ƙone, gwamnati ta yi hasarar kuɗin da ta yi shi, ta yi abasarar abinda kuɗin zai samu a cikin tattalin arziki, duk saboda rashin kiyaye kawo kuɗin inda zai samu kyakkyawan ajiya ko kuma kyakkyawan mu'amala ko kuma ya ba da gudunmawa mafi kyau.
To madalla, ashe gwamnati tana da jan aiki kenan.
Kafin a cimma nasaran, wato aiwatarwa za ta iya aiwatarwa, amma cimma cimma burin tsarin shine sai an yi aiki da ilimi da kuma basira, sannan kuma an yi aiki da alƙaluma na zahiri wanda aka kawo, saboda dole ne a san mutane nawa ne suke da account a banki, kuma kowane irin mutum nawa ne capacity din sa yake buƙatar naira 100,000, akwai wanda baya neman 100,000 a rana, akwai wanda yana neman in an bashi miliyan 100 ma zai dauka, saboda haka ko sai dai a auna daidai idiyan mutum a percentage kaza na abin da ya aje na kuɗi, to zai iya yin kaza da kaza na percentage na wannan, saboda duk ɗan Najeriya ba a zama ɗaya ba, in ka ɗauki ma'aikata gaba ɗayan su dan an ba su cire naira 100,000, misali ma'aikata ko na jiha ko na gwamnatin tarayya ko na ƙananan hukumomi, aka ce kowa ya limit din sa shine naira 100,000, to mutum nawa ne albashin sa ya kai 100,000
gwarai ba su da yawa,
kuma kwana nawa za su cire 100,000. To amma idan aka koma wajen ɗan kasuwa aka ce duk ɗan kasuwa wanda ya ije kaza zai iya cire percentage kaza, to wannan shiri ya fi tsari, saboda shi ɗabi'ar mutane ake kallo da kuma mu'amalarsu da kuɗi. In ka kula ai gaba ɗaya abu a wannan yanki, misali Najeriya, har yanzu ba mu san ainihin dalilin menene ita wai nairan nan, kuma wai nairan nan namu ne ko na tattalin arziki ne, to duk mutane kawai suna ganin kuɗi nasu ne, saboda haka su suke da damar su yi abin da suka ga dama, wanda kuma shi kuɗi takardar kuɗi ba haka take ba, kuɗi kawai ya biya maka buƙatun ka ne, in ni na samu naira 100,000 to ne buƙatar 100,000 nan shine nawa, sai kuma ta koma hannun wani shi ma ta yi mishi buƙatar 100,000 nan ko ta dinga 500 ta yi masa ta wuce, to haka kuɗi yake, to dole al'umma da hukumomi su zauna su san ya mutanen ƙasar suke, mu kuma me muke nema mu samu, sannan kuma wani lokaci za mu kawo kuɗaɗe sababbi da kuma irin kuɗaɗe ake bukatar tattalin arzikin ƙasa.
To madalla jama'a, ƙarshen fira kenan, sai mako mai zai idan ubangiji Allah ya kai mu, ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Malam Ishau Aliyu da Solomon Abu da Chubahiro Dodone da suka taimaka da sauti, ni Salu Garba ke maku fatan alheri, a kasance cikin ƙoshin lafiya.
Tuna yanda ka sami kuɗin ka, ka shawuya ka sami kuɗin ka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
To yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Nation, jaridar kuma da Toronto fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na bayyana dalilan da yasa shugaban kasan ba zai bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar neman shugabancin kasa ko aka san haka da wasu ke bukatan yayi ba. Jaridar The Nation da ta ruwaito mai baiwa shugaba Muhammadu Buhari shawara kan harkokin yada labarai Mr. Femi Adesina na cewa yanzu haka akwai wasu masu neman yi wa Najeriya zagon kasa da suka kasa suka tsare kuma suke saurare ko shugaba Muhammadu Buhari zai nemi ya tsaya ko kuma aka san haka, abinda kuma suke jira shine zai ba su damar ko dai su yi wa ƙasar zagon ƙasa ko kuma dai su wasa wukansu tare da neman yanda za su ci gaba da kassara Najeriya. Gwamnatin jihar Kebbi ta aurar da zorawa 100, wannan dai yana ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar The Leadership. Jaridar ta ruwaito gwamnatin jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar masarautar Argungu a ƙarƙashin jagorancin mai martaba sarkin Argungu Alhaji Sama'ila Mera cewa sun aurar da zorawa kimanin 100. Yan majalisar wakilai na karɓar naira miliyan 12 a duk wata, wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch. Jaridar dai ta ce binciken da ta gudanar ya gano cewa akalla naira miliyan 8 zuwa miliyan 12 ne kowane ɗan majalisar wakilai ke karɓa a duk wata a matsayin kuɗaɗen gudanar da harkokin yau da kullum da suka shafi mazaɓarsa. Rahoton na jaridar The Punch dai ya zo ne a daidai lokacin da wani ɗan majalisar dattijai Sanata Shehu Sani daga jihar Kaduna ya ce ‘yan majalisar dattijan na karɓar naira miliyan 13.5 a duk wata. Rahoton daidai sun nuna cewa ‘yan majalisun dokokin Najeriya na ɗaya daga cikin manyan ‘yan majalisun duniya da ke samun albashi ko allowance mai tsoka, duk kuwa da halin ni'asu da talakawan ƙasar ke ciki. An zaɓi wani ɗan Najeriya a matsayin ɗan majalisar dattijai a ƙasar Italiya, wannan dai na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar The Tribune. Jaridar dai ta ruwaito cewa an zaɓi Mr. Tony Ewo Gobi a matsayin dan majalisar dattijai a kasar Italiya wanda kuma ke zama bakin fata na farko da aka zaba a wannan mukami da Najeriya wanda ya tsaya zabe a ƙarƙashin jam'iyyar ƴan mazan jiya ya shafe shekaru 25 a wannan jam'iyya kuma kamar da yace wannan ya nuna cewa jam'iyyar su ba ta kyamar baki ko kuma wani jinsi a ƙarshe sai jaridar Daily Trust jarida kuma da Toronto hukumar tsaron cikin gida na farin kaya Civil Defense na cewa ta tura dakarunta 250 domin gadin makarantun secondary a jihar Adamawa babban komandan hukumar Alhaji Muhammad Gana shine sanar da hakan a ziyarar da ya kai kananan hukumar Gombe da kuma Hong a cewar komandan da yana ziyartar makarantun ne domin bin umarnin shugaban kasa da ya bada umarni ga rundunar da tura jami'anta domin gadin makarantu dake yankin kudu maso gabashin Najeriya yankin kuma da ke fama da hare-haren yan kungiyar Boko Haram inda ko a kwanan nan suka sace dan makaranta 110 a jihar Yobe karshen sharhin jaridan namu na wannan safiya kenan Baban Ishburn murya Amurka daga Lagos
to yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka yi ko muna
Assalamu alaikum BOA mai magana Uda Muhammadu a garin Gatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar New York. Yau zan yi amfani da wannan dama na kira ga Yusufu da makwabcinmu Najeriya Chad Cameroon. Ina roƙo a gare su da su yi adalci akan wannan jami'an tsaron da suke kawo mana na kasashen waje. Ina roƙon al'ummar kasashenmu mu ba kasashenmu addu'a Allah ya tuna wannan Allah ya tuna asirin su. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Dallan Jojo Kabara jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin jihar Niger Alhaji Sani Bello. Don Allah don Nabi kudin da aka kara ga ayyukan da aikin da ake yi ma mallan lafiya asibiti. Ina roƙon shi don Allah don Nabi a rage wannan kudin yayi yawa saboda talaka ya samu sauki.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Usman Warji daga Karmar Kumannin jihar Bauchi. Gaskiya yanzu zan ba da ra'ayina game da wannan rikicin da yake faruwa a Taraba aka kashe Fulani aka ringa fasa majan mata su yan gwamnan Fulani to gaskiya ya kamata gwamnati ta tashi tsaye domin a kawo wannan ƙarshen lamari.
Assalamu alaikum sunana Malam Jihar Ɗanbar Ƙwannawa daga jihar Sokoto kamar hukumar mulki ta Ilela. Ra'ayina shi ne Allah yana son isar da sakona akan a gwamnatin jihar Sokoto ga ta dubi mutanen jihar Sokoto a ƙauyen jihar Sokoto da a taimaka musu da hanyoyi na mota domin moriyar demokradiyya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. To mai magana Bala'u daga Kafadi Katami dan Najeriya mazaunin jamhuriyar Benin a garin Kwatano. A gaskiya abin da shugabanninmu ke yi a karamar hukumar mulkin Silame gaskiya wannan abin ba daidai bane. Don Allah don Annabi muna kira ga shugabanninmu don Allah don Annabi ko dan wani abu ne ya kamata su diba mu ma mu san abin da aka ce a Roman mu san abin da ake ce mu Roman demokradiyya.
Madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Sanatocin Amurka biyu sun kara a jiya Lahadi game da mutane biyu da shugaban Amurka Donald Trump ya zaba wato Mike Pompeo da daraktan hukumar leƙen asirin Amurka wato CIA ya zama sabon sakataren harkokin wajen Amurka yayin da Gina Haspel za ta karbi ragaman iko a hukumar ta CIA idan har majalisa ta amince da nadinta. Haspel za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci hukumar CIA a tarihin hukumar na tsawon shekaru 70. Senator Lindsey Graham mai wakiltar jihar Carolina ta Arewa ya yi hasashen duka mutane biyun za su sami amincewar majalisar dattijai.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗaya su sai an jima ku jiya abokan aikin mu na sabon shiri cikiko har da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da Yusuf Aliyu Harande yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Solomon Abu da ya ba da umarni da injiniyan mu John Ellison da baba ku makere da ya taimaka domin gabatar da shirin ni Ladan Ibrahim ke cewa. ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.